Yankunan da hukumomin jihar ta Tilaberi suka saka a matsayin masu jan fenti wato waɗanda ke cike da haɗura sun haɗa da hanyar Tera zuwa Balleyara, da hanyar Torodi zuwa Makalondi, da Walam zuwa Banu Bangu, da hanyar Ayeru zuwa Inates, da Walam zuwa Banu Bangu da Sinagoder, da Sai zuwa Tamu sakamakon tsanantar ayyukan 'yan ta'adda. Abinda ke zama hannunka mai sanda ga ƙungiyoyin agaji, shugaban ƙungiyar Action for Humanity Dr. Zerbin Abbas ya nuna damuwa game da makomar al'ummomin irin waɗannan yankuna.
The population qui n'ont pas accès à leur champ alors qu'ils sont à la veille de l'hivernage.
Yace al'umma ba ta da damar zuwa gonaki alhali ana lokacin shirye-shiryen fara ayyukan noman damana, haka kuma akwai waɗanda ba sa iya komawa garuruwan da suka fito. Abin nufi matsalar rashin samun agaji za ta ƙaru akan matsalar tsaro. Akan haka ba abin da za a ce, sai dai a ƙara nana ta kiran gwamnati ta ƙara matsakaimi a yaƙi da 'yan ta'adda don samar da tsaro.
Appeler le gouvernement à accentuer plus d'efforts anti-terroristes.
Rukuni na biyu na waɗannan hanyoyi shine wanda hukumomi suka gindayawa matafiya sharaɗin neman rakiyar jami'an tsaro, galibin su daga ƙarfe 8 na safe zuwa 4 na la'asar. Sun hada da hanyar Filinge zuwa Abala, da Walam zuwa Mangaize, da Tilaberi Torodi, da Balleyara zuwa Banu Bangu, da Gotei zuwa Tera, da Abala zuwa Sanam. Masanin sha'anin tsaro Abbas Mumuni na ganin wannan mataki tamkar wani mafarin haddasa yanayin rudani.
Ƙungiyoyi masu kawo gudunmuwa wajen al'umman da ke fuskantar barazanan tsaro, idan aka ce dole sai an nemi rikiya ta soja, to gudunmuwar da suke kawo wajen al'ummomi da ke fuskantar barazanan tsaro wata rana abun zai kawo cikas. Abun da ake yi kwana guda sai ya zama na sai an sa kwana biyu ko kwana uku, shi ma rikiyar ta soja abu ne barazana ce wanda taddawo mu akan su wannan ƙungiyoyin na ƙasashen wajen.
To sai dai a rukuni na uku na ƙarshe na hanyoyin zirga-zirgar jihar ta Tilaberi, hukumomi sun ayyana cewa ba wata barazana ko misƙalin zarata akan hanyar Tilaberi zuwa Yamai, da hanyar Tilaberi zuwa Walam, da Tilaberi Filinge, da Tilaberi Gotei, da Tilaberi Ayeru, da Tilaberi Sai, da hanyar Tilaberi zuwa sassan iyakarta da jihar Doso. Jihar Tilaberi, makwabciyar Mali da Burkina Faso, ta tsinci kanta cikin halin tashin hankali sakamakon lalacewar al'amura a waɗannan ƙasashe, duk da matakan da gwamnatin Nijar ke ɗauka da kuma a ɗaya gefe ɗaukin sojan da ƙasashe aminai ke cewa suna bayarwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.